riga mai kaskurima tunda kaga mai shiru abu ne mu gwamnatin mu ba gwamnati ne wanda take barazana take zare idanu tana gwalo wa ma'aikata da sauran mutane wanda suke da karamin karfi ba gwamnati ne da take al'akari da yanayi da kuma tattalin arziki abin da yasa aka hana su da su yi shine ginshikin wannan cuta na mashago wanda ake dauka in an dauki mutum a bayan mashin yasa muka soke ke nafin masu yawa yanzu ya kau kuma ba mu kawo wani hanya da mutane za su samu hanyar sufuri ba ba daidai bane mu fito mu hana su mu yi magana wa jami'an tsaro aikin cin rashana kuma da ake ma'aikata suke ba gwamnati ne take sa su ba zalunci ne muna kokarin mu ga cewa mun hana amma kaga yanda muka sake kuma muka kauda kai da maganan cewa sai an hana a caba amma kaji kuduri da yake fitowa daga gwamnatin tarayya wanda ma suke so su hana za su hana kuma su yanzu wannan karo saboda harkan tsaro ne saboda ana zuwa a mashina 200-300 a kashe mutane a ci mutuncin mutane to wannan mu ma zamu yi la'akari mu ga yanda zamu yi amfani da use vigilance da zamu yi ya kasance mun samu lasisi da sauransu dan a caba mutane ne kuma su hanyar cin abincinsu ne kuma sana'a ne kuma jaura ne bai kamata a ce ko an hana shi saboda wani dalili na son kai ba amma abubuwan da ake musu gaskiya ba da hannun gwamnatin jihar Bauchi ba ne.